الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na biyu ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadil Ma'ad littafi ne na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya tattare shi ko ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a karatun Al-Qur'ani wa kanar qira'atuhu mufassala karatun Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sa ne daki daki filla filla harafi harafi yana kuma tsayawa a ƙarshen kowace aya yana kuma jan haruffan da ya kamata a ja su kamar irin su Ar-Rahman da Ar-Rahim ya kasance yana yin isti'adha a farkon karatu yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthi yana daga cikin halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani ala kulli ahyani yana karatun alqur'ani a zaune yana yi a tsaye yana yi a kashin gide yana yi da alwala yana yi ba alwala sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin koyarwarsa game da karatun alqur'ani rerawa lokacin da ake karantawa mutun ya rera karatun alqur'ani ma adinallahu li shay'in ka idnihi li nabiyyin hasal as-saut babu abinda Allah ta'ala yake sauraro irin sauraron da yake yi wa annabi mai dadin murya ya taganna bil Qur'an lokacin da yake rera alqur'ani da haka yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yin karatu kuma a gyara shi da dadin murya sannan mun karanta fasalin da ke bayani game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ziyartar marasa lafiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ziyarci wani daga cikin sahabbansa in bai da lafiya bal ma daga cikin kyawawan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawar koyarwarsa ya je dubo wani yaro wanda yake masa hidima ba ma musulmi bane yana cikin ahlul kitab kaman yanda ya je ya duba baffansa alhalin yana mushriki kuma duk a waɗannan halayya guda biyu babu inda bai tallata musulunci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kusanci mara lafiya ya zauna daidai kansa yakan kuma tambaye shi yaya jikin naka sannan yakan dan taba ainihin wato yakan shafi mara lafiya da hannunsa na dama yakan yi masa addu'a Allahumma rabban nas adhhabil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifa uka shifa alla yugadiru saqma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allah ya baka lafiya, Allah ya baka lafiya, Allah ya baka lafiya har sau uku. Na daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa in ya shiga wajen mara lafiya yakan ce masa la ba'sa tahurun insha Allah. Wannan yana daga cikin abinda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Yakan yi ruqya ko tawaida ko tofi ga mara lafiya kaman yanda ainihin wato yakan karanta wannan bayan ya ainihin wato tofa a hannunsa mai albarka yakan taba ƙasa a jikin ƙasar kuma sai ya karanta turbatu ardina biriki ba'dina yushfa saqimuna bi'izn rabbina. Wannan yana daga cikin abin da muka karanta. To a wannan lafazi inda muka tsaya mun tsaya daidai wajen wani lafazi game da abin da ya shafi ruqya inda shi Ibn al-Qayyim yake cewa wa huwa yubdilu al-lafzata allati ja'at fi hadithi 70 alfan la yarqun wa huwa ghalatun min ar-rawi. Wato wannan hadithin yana cikin sahihain hadithin Bukhari da Muslim. Sai Ibn al-Qayyim yake cewa kuma wannan hadithin kaman ya rushe lafazin da yazo cikin hadithin mutun 70 sau 70 da za su shiga aljanna babu hisabi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fadar sufofin su sai ya ce humul ladina la yarqun, sune waɗanda ba sa yin ruqya. To wannan sai muka tsaya anan dan mujimi malamai suka ce game da wannan lafazi da Ibn al-Qayyim yake cewa kuskure ne na humul ladina la yarqun, sai ya ce lafazin humul ladina la yastarquna shine daidai, su ba za su ce ai musu ruqya ba, kalmar la yarquna kuma ba su yin ruqya kenan, ba su neman a yi musu kuma ba su yi wa wani. To sai shi Ibn al-Qayyim yake cewa wannan lafazin da la yarquna kuskure aka samu daga rawi, amma yanda lafazin yake shine humul ladina la yastarqun. To qala al-muallif rahimahullah yake cewa wa huwa yubdilu ko wa hadha fi sahihain wa huwa yubdilu al-lafzata allati ja'at fi hadithi 70 alfan la yarqun wa huwa ghalatun min ar-rawi. To shi da malamai suka ce ba kuskure aka samu ba daga rawi, domin wannan hadithin hadithi ne wanda yake lafazin la yarquna din nan Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin al-Iman hadithi na 2020 da hadithi na 300 da ainihin wato hadithi na 374 da kuma na 2020. Imam Muslim ya ruwaito wannan lafazin hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma. Dan haka ba kuskure aka samu ba daga rawi kaman yanda shi Ibn al-Qayyim yake cewa an samu kuskure, kenan lafazin humul ladina la yarquna ya tabbata, lafazin humul ladina la yarquna ya tabbata. To idan ya tabbata kaman yana ganin an sa akwai cin karo kenan, Imam an-Nawawi kaman yanda ya faɗa cikin sharhu sahih Muslim yake cewa shi Ibn al-Qayyim yana tsammani ko yana zaton wannan hadithin ya ci karo da hadithan da suka tabbata wanda mun yi ishara zuwa gare su, kuma babu wani sabani ko cin karo da aka samu illa iyaka abu biyu malamai suka fuskanci humul ladina la yarqun. Humul ladina la yarqun suka ce sune waɗanda ba sa yin ruqya irin wadda ta shafi surkulle ko kuma zantuttuka irin na kafirci ko kuma lafuzzan da ma ba a san ma'anarsu ba, lafuzzan da ba a san ma'anarsu ba ba sa yi. Daga cikin sufofin wanda za su shiga aljanna bi gairi hisab wala azab humul ladina la yarquna, ba sa yin ruqya irin ta soki burutsu wadda zaka dinga jin ana ambaton ko dai sunan aljanu ko sunan wasu abubuwa da ba za a iya sanin fassara su ko ma'anarsu ba, bal ma wata tana kunsar wasu lafuzza wanda akwai kafurci a ciki. To wannan shi ake nufi da la yarquna, irin waccan ruqya ta kafurci wadda ba a iya fahimtar me ma'anar lafuzzan ke, wato me menene ma'anar lafuzzan da ke cikin wannan ruqya, to irin ta ce ba sa yi. Wasu malaman kuma suka ce a za a iya yin jam'i tsakanin waɗannan hadithan da wancan hadithin da kuma wannan hadithin ko wa'incan hadithan da wannan, duk za a iya yin jam'in su. yanda za a yi jam'in shine sai a ce annal madaha fi tarkin ruqya lil afdaliya, wato yanda za a yi jam'in hadithan suka ce shine ana yaban wa'anda ba su yin ruqya saboda mai al afdaliya, dan a nuna falalar su, ba dan in an yi ruqya din akwai kuskure ba, sai dan su saboda afdaliya falalar da suke da ita, shi sa humul ladina la yarquna. Da haka wasu malaman sai suka fassara ainihin humul ladina la yarquna da waɗannan, ko dai a ce la yarquna ba su yin amfani da lafuzan da ba su kamata ba a cikin ruqya. Da haka lafazin la yarquna yana koma kan wannan, in sun tashi yin ruqya kenan suna yi, sai dai irin ta sunna suke yi, sukan karanta ayoyin alqur'ani da addu'o'in da suka tabbata cikin sunna, to irin wannan ruqya suke yi, ba su yin irin daga cikin sifarsu, ba su yin irin waccan ruqya wadda take ta kafirai. Ina fata an gane, wannan shine kamar yanda zaka dan warware wannan iskalin. Da haka shi ma wannan shi ya bawa Ibn al-Qayyim a iskali, har yake ganin kamar lafazin humul ladina la yarquna bai tabbata ba, amma ya tabbata Imam Muslim ya kawo shi. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam an yakhussa yawman bil iyada, baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam keɓantar wata rana ta dubiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan je dubiya a kowane lokaci, wala waqatan, babu wani lokaci da Annabi ya keɓance shi shine na zuwa dubiya. Allahumma, sai dai idan mara lafiya a asibiti yake a kwance, kuma su asibitin sun sanya wata ka'ida da tasu cewa ba a shiga duba mara lafiya sai karfe kaza da karfe kaza zuwa kaza, to wannan kuma ka kiyaye dan ka samu zuwa ka shiga ka duba mara lafiya, wannan babu laifi. Amma ba mara lafiya in ana iya zuwa ko da yaushe, to ana iya zuwa a duba shi, babu wani abu da ya zo a sunna na cewa ranar kaza shine ranar zuwa dubiya ga marasa lafiya, ko lokaci kaza shine zuwa lokacin zuwa dubiya. Bal shara'a li ummatihi iyadatul marid, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummarsa duba mara lafiya lailan wa nahara, dare da rana. Allahumma, sai dai idan zuwa a wani lokaci yana takura wa mara lafiya, misali da daddare ya dan fi samun natsuwa yayin bacci, to in an zo sai a ce da Allah dan yi hakuri daidai lokaci kaza yana dan samu yayin bacci, ko kuma baya yin bacci da daddare da rana daga safe zuwa karfe kaza yana dan samu ya samu bacci, to wannan an zo ba wai dan shari'a ce ta sanya kar a je dubiya wannan lokacin ba, sai dai maslaha, sai dan maslahar shi mara lafiya a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kar a je duba shi. An gane ko? Amma in ba wannan ba, da daddare ka samu dama wani bai da lafiya a je a duba shi, da rana ne a je a duba shi, ranar Litinin ne, Asabar ce, Juma'a ce, duk kowace rana ranar dubiya ce. Wa kana ya'udu min ar-ramadi wa ghairi, Annabi yakan je dubiya sallallahu alaihi wasallam daga ciwon ido. Har ka ce ai Apollo ne kawai ciwon ido ne kawai yake yi ba, a wani ya ce malaria ce, ai malaria kuma kusan kowa ma an kace mai sanne zai ce yawa, a wannan kashe dan ya hana ka zuwa dubiya. Da kaji an ce mutum bai da lafiya an zo sallah ba yi sallah da shi ba, ka ce ai baya jin daɗi shi yasa bai fito ba, sai a je a duba shi. Wannan falalar da karkai da shedan, kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana ciwon ido ma yana zuwa duba shi, wa gairihi, da wani ciwon ido wanda kaga ciwon ido in dai ba aiki aka ce an yi wa mutum ba, sai a ga kamar ai wata cuta ce mai sauki ba, sai an je duba shi ba, kila ma gobe ko uji buka ganshi ya fara fitowa. Wa kana ahyanan, wani lokaci, yada'u yadahu ala jabhatil marid, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dora hannunsa mai albarka akan goshi ko fuskar mara lafiya. Thumma yamsahu sadarahu wa batana, sanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kirjin mara lafiya da cikin mara lafiya, wa yaquli, yace Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, ya Allah ka bashi lafiya. Wa kana yamsahu wajhahu aidan, yakan shafi fuskar mara lafiya kuma har wa yau. Wannan hadithin wato ya gabata hadithin Sa'ad ibn Abi Waqas, can da muka karanta shi hadithin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Marḍa da kuma Imam Muslim cikin al-Wasiyya, hadithin Sa'ad ibn Abi Waqas da aka ce ya ce Allahumma shfi Sa'adan, kun tuna hadithin ko? Wa idha ayisa min al-maridi, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke, wato ya fidda rai da mara lafiya, ma'ana ana ganin mara lafiyar nan da wahala ya iya mikewa, to in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dubiya ya yanke kauna daga mara lafiya na tashi kala, sai aje Annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan hadithin da aka ce idan Annabi ya yanke kauna da tashin mara lafiya yana karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hadisi ne da'ifi, lam ajidhu bi hadha al-lafzi, malai ce ban sami hadithin ba da yazo da irin wannan lafazi. Wa inna ma rawahu at-Tabarani fil Kabir, Imam at-Tabarani da ya rawaito shi a cikin al-Kabir, hadisi na 12469, hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sai dai shi kuma yazo bi lafzi da lafazin inna lil mauti faz'an, فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ وَفَاتَ أَخِيهِ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yake cewa lalle mutuwa tana da tashin hankali, akwai razani da furgici a cikin mutuwa, da haka idan ɗayan ku yazo wajen dan uwansa ya same shi a cikin yanayi na mutuwa, falyaqul, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to wannan shine lafazin da yazo cikin Tabarani. Amma shi ma wannan lafazin har zuwa ƙarshen sa Imam al-Haythami shi ma ya ruwaito shi, ya faɗa a cikin Mijma'iz Zawaid mujalladi na 2 shafi na 331, sai dai a cikin wannan isnadin hadithin akwai Qais ibn Rabi' al-Asadi wa fihi kalam, shi kuma malamai sun yi zantuttuka a kansa game da ainihin wato ruwayar sa, da aka hadithin dai bai tabbata ba ta fuskar isnadi cewa in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke kauna da mara lafiya to yakan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Hafiz ibn Hajar a cikin Al-Futuhatir Rabbaniya shi ma ya kawo wannan hadithin a mujalladi na 4 shafi na 124, ya ce dai a cikin isnadin akwai wancan Qais ibn Rabi al-Asadi, sai dai Saduqun, shi Qais din a matsa karan kansa mutumin kirki ne, Saduq ne, lakinnahu taghayyara fil akhir, sai dai a ƙarshen rayuwarsa ne ya samu tagayyur, ya samu ikhtiladi, shi kuma wannan ikhtiladin yakan samu wani lokaci shekaru, ka san mutum wani yayi shekaru kuma sai kaga wato kwakwalwar ta rikice, to wani kuma za ka ga rashin lafiya yake yi, ga shekaru ga rashin lafiya sai kwakwalwar ta rikice, sai ya dinga cakuɗa abubuwa. To irin waɗannan wato malamai da malamai ne ana karɓar ruwayar su kafin su samu ikhtiladi. Duk wanda yake da wannan larurar, to ɗalibansa na farko-farko da suka yi karatu a wajensa lokacin kwakwalwarsa tana kalau, ana karɓar ruwayarsu. Amma ɗaliban da daga bisani suka zo suka yi karatu bayan malam ya samu matsala a kwakwalwa, ya samu ikhtiladi, to su kan ruwayoyin da suka ruwaita ana sa su a layin ruwayoyin da ba su inganta ba, domin an sun zo sun yi ruwaya a wajen malami lokacin malami ya samu ikhtiladi. Amma ba wai dan ba shi da nagarta ba, mutumin kirki ne, sai dai ya samu ikhtiladi a ƙarshen rayuwarsa, sai ya zama to baya iya bambance ainihin wato hadithai. To shi yasa sai malamai suka ce duk ruwayar da ya kadaita da ita, ba a same ta ta wata hanyar ba, shi kadai ya kadaita da ita, to tana cikin rukunin hadisai dhaifai. Na fata an gane. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam hadiyuhu fil janais, to da zara an yi rashin lafiya, kuma rashin lafiya Allah ya sa ba ta tashi bace mutun ya cika, to kaga sai magana janaiza. Shi yasa sai malam kuma sai ya jona mana da maganar janaiza. Za mu ji kuma yaya koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam take game da janaiza. Sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance hadiyuhu fil janais, koyarwarsa game da abin da ya shafi janaiza, tun daga yi wa mamaci wanka, likafani, sallah, binne shi. Akmalu hadiyin, koyarwa ce cikakkiyar koyarwa, mukhalifan li hadiyi sa'iril umam, da ta saba wa koyarwar sauran al'ummomi, domin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi janaiza, mushtamilan alal ihsani ilal mayyit, ta kunshi kyautata wa mamaci, wa ila ahlihi, ta kunshi kyautata wa iyalan mamaci, wa aqaribihi, ta kunshi kyautata wa makusantan mamaci, wa ala iqamati ubudiyyatil hayy, kuma tana sake tabbatar da ubudiyya ta shirayeye, wanda yake da rai ana sake tabbatar masa da cewa shi fa bawa ne na Allah, shi ma yanda kaza ya faru ga wane ko mutuwa ta faru shi ma tana nan tana kansa, dan haka ana sake tabbatarwa da rayayye ubudiyya cewa fa shi fa bawa ne. Bima yu'amilu bihil mayyit, ko kuma ana tabbatarwa da ainihin wato bawa ubudiyatil hayy, ko kuma ana tabbatar a cikin yin janaiza ko abin da ya shafi janaiza akwai iqamatil ubudiyya, tabbatar da bauta
tara yayye fi ma yu'amilu bihil mayyita cikin abinda zai mu'amalanci mamaci da shi ya sani cewa ibada ce duk abinda zai mu'amalanci mamaci da shi ibada ce ba wani abu na al'ada game da jana'iza shi yasa kokari ya kamata mu yi mu cire al'adu da suka shiga cikin harkar jana'iza tun daga abinda ya shafi yawa mamaci wanka tun daga abinda ya shafi tona kabarinsa sanya masa likafani yi masa sallah da abinda zai biyo bayan haka ya kamata mu gane cewa akwai abubuwa da dama da ba musulunci bane baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam al'adu ne to inda ma an dauke su a matsayin al'adu ba ibada ba da sauki to amma sun cakuɗe har sun zama kamar ibada har ma rashin yin su akan dauki mutum kamar bai kyauta ba ko bai daidai ba to kaga dole ne an zo irin wannan a ware abu kaza ba musulunci bane al'ada ce ba koyarwar Annabi bane yin kaza ga mamaci dan masu su san cewa in ma sun tashi to al'adar yankin su suke rayawa ba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa sai malai yake cewa a cikin wa'annan abubuwa da zamu ambata akwai iqamatu ubudiyatil hayy fi ma yu'amilu bihil mayyit shi rayayye duk abin da zai na mu'amalantar mamaci ya sani ibada ce so saboda haka babu wani abu na san zuciya ba molan ka bane ba ya kamata bane a addini in ya ce ayi ayi in bai ce ayi ba aje ya kamatanka inda musulunci ba shi da ta cewa shine sai ka kawo azancinka ko ya kamata dinka ina fata an gane fakana ya kasance min hadihi yana daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ubudiyatur rabbi ta'ala bautar ubangiji ta'ala ala akmalil ahwal a mafi cikar halaye wa tajhizul mayyit da shirya mamaci ilallahi ta'ala domin tafiyarsa zuwa ga Ubangiji ta'ala ala ahsanil ahwal a bisa mafi kyawun yanayi a shirya mamaci a yi masa ihsani wajen domin zai tafi ne zuwa ga mahaliccinsa da haka kar a yi masa bid'a ko kadan baya da bukatarta dan ba za ta taimaka masa da komai ba wajen fuskantar Ubangiji a madadin ku kashe kuɗi ku kashe lokaci wajen raya ainihin wato jana'izar mamaci da bid'o'i ba ku taimake shi ba ku yi abin da zai taimake shi ku kyautata masa wajen yi masa sunna tsantsa wajen binne shi yi masa wanka sa masa likafani da duk sauran abubuwan da suka shafi haka ko kuna fahimta ko da haka sai yake cewa tajhizul mayyit shirya mamaci ila Allah ta'ala domin zai tafi ne zuwa ga Allah ta'ala ala ahsanil ahwal a shirya shi cikin mafi kyawun yanayi wa wuqufihi wa ashabi da kuma tsayuwar shi wanda zai yi jibinci shirye mamaci din wa ashabihi da kuma sauran jama'a ƴan uwansa su fufan su tsayar da sahu su tsaya a sahu yahmaduna Allah da zasu gode wa Allah ta'ala wa yastaghfiruna lahu da kuma nema wa mamaci gafara thumma yamshi bayna yadayhi sannan shi dai musulmi ya ci gaba da tafiya gaban mamaci ila an yudi'uhu hufratahu har zuwa su yi bankwana da shi a kabarinsa a samu wasu su dauke shi wasu suna dama wasu suna hagu da shi wasu suna ta baya wasu kuma suna can gaba a ci gaba da raka shi har a kai shi zuwa kabarinsa thumma yaqumu sannan shi dai musulmin da ya tsaya wajen kula da al'amarin mamaci to kuma ya tsaya huwa wa ashabuhu da shi da jama'arsa ala qabarihi akan kabarin wannan mamaci sa'ilina lahu thabat su roƙar masa tabbata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya mutu aka binne shi yana jin ƙarar takalman wa'anda suka kawo shi ake tasirsa za a fara masa tambayoyi wa'annan tambayoyin da kowa yana nan suna jiran sa to za a yi masa da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku roƙa wa dan uwanku athabat tabbata fa innahu al'ana yus'al domin yanzu nan tambaya za a yi masa ba a jiran waye dan huta ko ya dan sha iska ko gumin da yayi babu wannan yana ƙarar takalman wanda suka kai shi ma yana jiyowa har ma tambaya sun keto cikin kabarinsa za su fara masa tambaya da haka babu abinda mamaci yafi bukata irin sunna domin in kuka taro kai tai masa bid'a wallahi ba ku taimake shi ba dan ba za ta same shi ba domin Annabi ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku tattaro sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mamacin ku wallahi kun magata shine duk abin da kuka zai same shi amma in kuka tattaro abinda ba Annabi bane yace ayi wa mamaci kun bata lokacin ku kun kashe kudin ku kuma shi ba ku amfanar da shi ba da ku yi abin da sunna ta tanada har zuwa ku kai shi makwancinsa, kuma an kai shi makwancinsa kabarinsa kenan, ku tsaya akan kabarin. Annabi ya ce ku roƙa masa tabbata, tabbata tambayoyin da za a yi masa. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Da ku roƙa masa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi. Da haka ni in yi tawa, kai ka yi taka, wannan ya tasa, wannan ya tasa, kowa ya tasa. Babu maganar jagorantar mutane a yin addu'ar ga mamaci. Abinda ka san za ka yi Allah kirari, ka yi masa bambaɗanci, ya kalli kalmominka, ya karɓi ceto da kawai ba ka damar ceton wannan mamaci, ya amshi addu'o'inka, to wancan shi ma yana da nasa azancin, a bashi shi ma ya amfani da nasa usulubin, ya roƙa wa mamaci. Wannan yana da uzuri, minti uku zai iya yi tafiyarsa. Wannan shi kuma ba shi da uzuri, zai iya tsayawa ya ba wa mamacin nan minti goma, a bashi ya minti goma. Wannan shi zai iya tsayawa ma awa ɗaya, a bashi ya awa ɗaya ya gama addu'ar sa, sannan ya juya ya tafiyarsa. Babu bukatar sai na ce muku tahiyya bakin salihina ya ladihu 129, ina fata an gane. Yawwa, da kuma qul huwallahu qafa uku fidda'u gare shi, ina fata an gane. Duk wayannan ba a bukatar waɗannan, sai ka babaka kai, kayi wa Allah madaukakin sarki kirari, kai amfani da lafazinka, ka roƙa wa mamaci gafara, ka roƙa wa mamaci tabbata, wannan yayi, wannan yayi, duk wanda ya gama ya juya ya tafiyarsa. Ina fata an gane. Thumma yata'ahadahu bi ziyarati ila qabri, sannan kuma ya lazumci wannan mamaci wajen kai masa ziyara kabarinsa. Wassalamu alaihi, da yi wa mamaci sallama. Waddu'a'u lahu, da kuma yi masa addu'a. Wannan yana da kyau daga cikin abin da za ka yi kenan. Ko dai ka je don mamacinka, ko don ka je don sauran al'umma musulmi da suke cikin wurin, a zamanto akwai alaka mai ƙarfi tsakaninka da makabartar da ‘yan uwanka musulmi suke kwance. Lokaci lokaci ka kan kai ziyara, ka yi sallama gare su, ka yi musu addu’a, ka kuma jaddada musu cewa kana tafi. Fa awwalu zalika yata'ahaduhu fi maradi, farkon hakan za ka fara lazumtar mamaci ne tun a rashin lafiyarsa. Ka dinga yawan kai masa ziyara, yana ɗan jin daɗi, kar ya ga tun da ya kwanta kamar duk ‘yan uwa, abokan arziki, abokan mu’amala, duk an yanke, ya wuni shi kaɗai daga shi sai matarsa, ko sai ɗansa, ko sai kaza. Wannan akwai yanke, wato akwai sare gwiwa da sanya ainihin wato gwiwa ga shi mara lafiya. Amma ya ga ana ta tururuwa, wannan ya zo kai wa alhamdulillah, kuma ba a san masu dubiyar da suke zuwa su sake hargitsa mamaci mara lafiya, kai su sake hargitsa mara lafiya, ka san wani bai iya zuwa dubiya ba. In ya zo kai subhanallahi inna lillahi, wani haka ka zama a wannan, kaga kamata in an san haka zai faɗa a ce da Allah an yafe masa, an gane. Ko kuma ya ce kaga fa irin wannan fashi fa, wani fashi ma fa, kaman wasa fa, tun daga nan shi kenan ya wuce. Mara lafiya ya fara samun sauki, kawai da wani daga dubiyarsa ji ya biya ruɗa shi ya rikirkice. To ba a buƙatar irin wannan, an gane ko. Wannan yana ɗan shigowa, kai masha Allah, ai ni yanda aka gaya min sai na ga jikin da kyau, kai masha Allah, dahurun insha Allah, ai duka fara ce. Duk wannan kwanciyar kankarar zanibi ce, insha Allah za a tashi in Allah ya so. Allah ya baka lafiya, Allah ya tashi kafaɗinka, Allah ya kaza, ya ce masa addu'a. Ka gama yana amin amin, yana jin daɗi, ya tafi ka tafi, wani ya sake shigowa. To wannan kaga tun yana rashin lafiya an lazumce shi ana ta kai masa ziyara. Wannan yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhkiruhul akhirah, da kuma tunatar da mamaci lafiya, wato mara lafiya lahira, dinga tuna masa lahira. Wa amruhu bil wasiya, da kuma umartarsa da ya rubuta wasiya. Wa taubati, da tuba. Wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illallah, ma'ana da zara an ga jikin mara lafiya da ya kai jikin nan yayi nisa, ba gaya masa za a yi jikin sa yayi nisa ba, amma duk masu zuwa dubiya sun fuskanci da jikin nan yayi nauyi kwarai da gaske, alamu suna nuna dai da wahala ainihin wato jikin nan a tashi. To musamman makusantansa sai su dinga tunatar da shi lahira, a dinga tunatar da shi yayi wasiya, shin akwai wani abu ya kamata ba abin ka bashi, tun yana iya magana ya ce ana abin sa bashi, ai ya ma rubuta akwai dan diyari din sa a guri kaza, di yana rubuta wayanda yake bi da wayanda suke bin sa. In kuma babu, akwai wata wasiya da yana so dai in Allah ta'ala ya sa bai tashi ba, ai masa kaza, ai kaza, ai kaza, ai wasiya. Wa tauba, kuma a dinga ainihin tunatar da shi tuba. Wa amru man hadarahu, da kuma umartar wa'yanda suka halarto suka zo wajensa, bi talqinihi shahadata Allah ilaha illallah, wanda yake jinyarsa sai ya dinga lakkana masa la ilaha illallah, da ya fahimci jikin da ya yi nisa, to sai ya dinga lakkana masa la ilaha illallah. litakuna akhiru kalami, dan ta zama dan karshen zantsan sai kasance la ilaha illallah, ya zama ita ce. An gane ko? Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Jana'iz, hadithi na 916, hadithin Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu. Thumma naha ana adatil umami allati la tu'minu bil ba'thi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'adan nan ta al'ummomin da ba su yi imani da tashin alkiyama ba, millatimil khududi, namarin kumatu, wa raf'is sauti bin nadbi wan niyaha, da daga murya bin nadbi, da ambatan kirki da nagartar mamaci wan niyaha, da kuma kukan kera, wa tawabi idhalika, da abubuwan da suke biyo bayan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna mallatama alkhududa wa shaqqal jiyuba wa da'a bid'a wal jahiliya, bai tare da mu, baya cikin mabiyan mu, bai cikin mai riko da sunnar mu, wanda saboda wata jarabawa wani ibtila'i da yazo masa ya dinga marun kumatin sa, ya tsaga wuyan rigarsa, yana ihu da kururuwa irin na jahiliya. Wannan baya daga cikin abin da ake bukata lokacin da dan uwanka, mahaifinka, matarka, ɗanka, ƙaninka, masoyinka ya rasu. Ba a buƙatar ka zama ƙaramin mahaukaci, ka dinga yayyaga kaya, kana ɗaukan kaya, kana faffasawa. Wannan baya canja abin da Allah ta'ala ya hukunta. Kuma za a wayi gari ka zama abin zargi, kuma ba za ka samu lada ba a kan musibar da ta same ka. Na fata an gane. Da haka ana so lokacin da abin ya girshe ka, ka yi jimuri, ka yi haƙuri, ka danne zuciyarka, ka lazumci ainihin wato haƙuri a daidai wannan lokaci. Wannan shine abin da ake bukata. Da haka kar ka zamanto kayi koyi da al'adar waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba, na irin waɗannan abubuwa da muka ambata. Wa sannal khushu'a lil maut, kuma an sunnanta, ko manzo Allah ya sunnanta al khushu'a, wato natsuwa, lil maut, saboda mutuwa. Kar ka rude, kar ka rikice, kar ka daburce, kar ka shiga cikin wani irin mawuyacin hali. An san mutuwa tana da duka, an san lalle mutuwa akwai girgiza mutum, ba a iya sabawa da ita duk sanda ta faru sabuwa ce. Amma duk wannan baya sa kuma ka fita daga cikin da'irar shari'a, ka fita daga cikin da'irar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal buka alladhi la sauta ma'a, babu laifi an sunnanta ka samar wa kanka natsuwa da yin ƙasa da murya. Sannan wal buka alladhi la sauta ma'a, sannan an sunnanta yin kukan da babu wato sauti a ciki, ma'ana hawaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hawaye da ainihin wato yar gidan Zainab ji kansa ta rasu, ainihin wato yayi hawaye lokacin da ɗansa Ibrahimul Mu'azzam duk suna yara ƙanana. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye, yake cewa wannan rahama ce da Allah ta'ala ke sanya ta a cikin zukatan bayinsa. Da haka mahaifi ko wani daga cikin ƴan uwa ko dangi ko makwabta ko masoya sun rasu, ba hana zubar da hawaye ba. Wa huznal qalb, da kuma bakin ciki irin na zuci. Wa kana yaf'alu, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana aikata haka. Wa yaqulu, yana cewa tadma'u al'ain wa yahzanu al'qalb wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yin hawaye, kuma yana nuna damuwa in an yi rasuwa, har ma yana cewa tadma'u al'ain, idanu sukan zubda hawaye, wa yahzanu al-qalb, zuciya tana shiga damuwa, wala naqul, amma duk da wannan irin damuwa da muke ciki ba za mu faɗi wani abu ba illa ma yurdir rabb, sai abin da zai yardar da Ubangiji. Da haka duk koda ka abin ya buge ka, to ka san lafuzzan da za su dinga fita daga bakinka ba lafuzza bane da za su fusa ta Allah. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Jana'iz, hadithi na 1303, Imam Muslim a cikin al-Fada'il hadithi na 2310, hadithin Anas an Malik Allah ya kara masa yadda. Wa sanna li ummatihi al-hamda wal istirja'a war ridha 'anillah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al-umma sa godiya ga Allah, da mayar da al'amari zuwa ga Allah, da kuma yarda da kaddarar da Allah ya aiko da ita. Shi yasa da abin ya irin wannan ya samu, to sai mutun yayi istirja'i. An gane ko? Sai mutun yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bi tajhiz al-mayyit ila Allah, ya kasance daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yin sauri da kuma gaggawar shirya mamaci domin komawarsa zuwa ga Allah. Kar ai ta nawa, kar ai ta dogon jira a ce sai an jira wani har sai gobe, har sai an kwana biyu, in babu wani wata larura da za ta wajabta haka, lalle ana son da mamaci ya rasu an tabbatar da rasuwarsa, a yi gaggawa a shirya shi a kai shi kabarinsa. Wata tahiruhu da tsabtace shi ko tsarkake shi, wata tanzifuhu da tsabtace shi, wata diyibuhu da kamsasa shi. Wannan duk ana buƙatar haka, a tsabtace shi daga ainihin dukkan abin da ya fito na najasa a jikinsa, a tsabtace shi daga ainihin wato dukkan abin da yake na datti, a kamsasa shi da turare, wata kafinuhu fi thiyabil bayad, da kuma nannade shi, yi masa likafani a cikin farin tufafi. Thumma yuta bihi ilai, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka shirya mamaci haka, aka tsabtace shi, aka tsarkake shi, aka kamsasa shi, aka sa shi cikin likafani, akan zo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine thumma yuta bihi ilai, sai a zo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusalli alai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa sallah, ba'da an kana yad'u lahu inda hatidare, bayan da ma can yayi masa addu'a lokacin da yazo gargara, fa yuqimu inda, sai ya tsaya ainihin wato a kansa, hatta ya kadiya, har ya idar da sallah, thumma ya hadura ta wato thumma ya hadura tajhiza wa yusalli alai, ma'ana fa yuqimu indahu hatta ya kadiya, sai ya tsaya akan wannan mara lafiya hatta ya kadiya, har ya cika, ma'ana har ya rasu. To idan kuma ya rasu, thumma ya hadura tajhizahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan halarci gurin shirya mamaci din, wa yusalli alai, yana yi masa sallah, wa yushayyu ila qabrihi, yana kuma raka shi zuwa kabarinsa, thumma ra'a ashabuhu anna dhalika yashuqqa alai, sannan sai ya ga wato sahabbansa hakan yakan ba su wahala a shirya mamaci, a dauko shi, sannan sai an kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah, sannan a wuce da shi, fa kana yujhizunahu mayyitahum, sun kasance yujhizuna mayyitahum, suna shirya matattunsu, thumma yahmilunahu ilai, sannan sai su dauko mamaci zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusalli alaihi kharij almasjid, sai manzon Allah ya yi wannan mamaci sallah a wajen masallaci. Wa rubbama kana yusalli ahyanan, wani lokaci kuma yakan yi sallah gam alaihi ga mamacin fil masjid, a cikin masallaci, kama sallah ala Suhail ibn Bayda wa akhi, kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah ga Suhail ibn Bayda da dan uwansa fihi a cikin masallaci. Kaga ashe babu laifi a iya yin sallar janaiza a cikin masallaci. Ina fata an gane. To wannan dai yana daga cikin abin da ake bukata, ka duba cikin Muslim, cikin aljanaiz, hadithi na 973, hadithin Aisha, Allah ya kara mata yadda. Wa kana min hadihi taghdiyatu wajhi almayyit idha mata, ya kasance daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai taghdiyatu wajhi almayyit, rufe fuskar mamaci. Idan mamaci ya rasu, to sai a rufe ma fuska, wa badanihi, da jikinsa, kar a bar shi haka kawai, duk wanda yazo ya ganshi baki, musamman wasu za ka ga ba hikimar a rufe idan da yake bude, a rufe bakin dan da zarar ya dan dau mintuna, to sai ga kuma ko an rufe ba zai rufu ba, sai ga babu can gani. Da haka da mutum ya rasu, sai a sa ruwa a dan damsa sa hannu, sai a rufe idan, sai a rufe bakin, sai ga shikenan bakin sai ya tsaya haka har a zo a yi masa wanka, sai a lullube shi. Yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin a zo wanke mamaci sai a lullube shi. Wa taghmidu aynai, da kuma rufe, rintse masa idanu. Wa rubbama kana yuqabbilu almayyita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa yakan sumbaci mamaci, in yazo yakan sumbanci mamaci, kama qabbala Uthman bin Mas'un wa Baka, kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Uthman ibn Mas'un, ya kuma yi kuka da rasuwar Uthman ibn Mas'un. Ka koma cikin Sunan Abi Dawud a cikin Aljanaiz, hadithi na 3163, haka Imam Tirmidhi a cikin Aljanaiz, hadithi na 989, haka Ibn Majah a cikin Aljanaiz, hadithi na 1456, haka Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 6 shafi na 43, hadithin Aisha, Allah ya kara mata yadda. Sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin sunan din nan guda uku, Sunan Abi Dawud, Tirmidhi da Ibn Majah. Wa kana ya'muru bi ghusli al-mayyit, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da ayyuwa mamaci wanka thalathan sau uku aw khamsan ko biyar aw akthara ko fiye da haka bi hasabi ma yarahu al-ghasil gurgudan abinda shi mai yin wankan ya gani wa ya'muru bil kafur wa ya'mur yana yin umarni bil kafur da a sanya kafur fil ghaslati al-akhira a wanka na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da in za a wanke mamaci a wanke shi mara a wanke shi sau uku ko sau biyar ko fiye da haka gwargwadon yanda shi mai yin wankan ya gani wani mamacin ya dade yana jinya yayi datti da yawa kila wankewa uku ba za ta wadatar ba akwai bukatar a ƙara biyu ta zama biyar wani ma za ka ga an yi biyar din akwai bukatar a ƙara biyu ya zama bakwai wuturi dai ake so a yi wankan inda bukatar a ƙara akan biyar za a iya ƙarawa gwargwadon dai su masu kula da wankan domin ba daidai ba ne da masu yin wanka da wanda ba masu yin wanka ba duk su dunguma cikin gida ko cikin ɗakin da ake wa mamaci wanka wannan kuskure ne wai sai na rasa yaushe dokar shiga gidan mutum take faduwa ta yanda da an ce an yi mutuwa kowa a unguwar zai iya shiga gidan wannan kuskure ne za ka ga da zarar an ce an yi mutuwa kawai sai ga mutane suna ta tururuwa suna shiga gidan mutane wannan ba daidai ba ne alfarmar shiga gidan mutane tana nan rasuwar wanda ya rasu bai sariyar da wannan alfarmar ba haka mamaci ko da yake ya rasu amma yana da alfarma waɗanda ake ganin makusantansa ne majibinta al'amarinsa ne amintattu su ake sa su yi wa mamaci wanka ba kowa bane ake sa shi yi wa mamaci wanka sai an duba amintattu in ƴan uwa na jiki za su iya sai su shi sa idan mace ce mijinta zai iya sai yayi in yana neman agaji tana da ɗa ko yaya sai su zo ƴaƴanta da mijinta sai su taimaka su a yi masa wanka in mai gidan ne ta ga za ta iya sai ta nemo ƴaƴansa sai su taya ta yi wa mijinta wanka shikenan duk koma menene ya faru ko suka gani mijinta ne babansu ne an gane ko matarsa ce babarsu ce shikenan in ko ba haka ba ya zama har sai an nemo na waje ko aboki ko makwabci to ya zamanto amintacce wanda duk abin da ya gani amana ce ba zai fada ba na fata an gane idan mutum biyu sun wadatar iya su kadai ne za su shiga da mai yin wankan da mai taimaka masa wajen juyawa da kuma zuba masa ruwa amma kawai wasu su je su jungun jungun su ma su zuba ido har ma ana samun masu karfin halin dauko waya su dinga dauka wannan kuskure ne wannan keta alfarma mamaci ne ba daidai bane da haka kenan za yi wa mamaci wanka a kula da wannan sannan kuma a kamsa sashi kuma a na karshe din sai a sa kafur in ba a samu kafur ba sai a sa turare amma dai gaskiya kafur din shi ake so dan yana tsane jikin mamaci kuma yana dan bawa jikin mamaci kariya zuwa wani lokaci wa kana la yughassilu shahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yi wa wanda ya mutu shahada wanka katilul ma'araka ma'ana wanda aka kashe a wajen yaki wanda aka kashe a wajen yaki a haka jina-jina Allah ta'ala yake so a sa shi a kabarin sa ba a san a wanke shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai shiga aljanna ya so ya dawo duniya ko ba abin da ya bari a duniyar sai shahidi wanda ya mutu shahada ne kadai zai so ya dawo duniya ya kuma mutuwa ya kuma dawowa ya kuma mutuwa ya kuma dawowa a kashe shi kamar sau goma saboda irin karamcin da yaga Allah ya masa ranar tashin alkiyama zai zo ranar tashin alkiyama wallaunu lamu wato wadamuhu abin nan wa kalmuhu yadmi haka annabi sallallahu alaihi wasallam raunin zai sake daujewa ya koma jini ya dinga zuba allaunu launu dam warrihu rihu misk launin gashi launi ne na jini amma kamshin da ke tashi a cikin jinin kamshin almiski ne da haka shahidi yana da alfarma mai yawa ba a yi masa wanka wa kana yanzu anhum aljuluda wal hadida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kawai abinda yake sa a yi wa wanda ya mutu shahada a cire fata duk wata fata ta jikin su ma'ana ba fatar jiki ba wani lokaci zaka mutum ya sa wani walki ko ya sa wata riga ta fata ko ya sa wani abu wanda yake na fata ya daure jikinsa da shi na cikin kayan kaman kayan yaki wal hadid da karfe duk abin da ya shafi karfe takobi ko kwalkwali hular kwano da yasa ko ainihin silke da yasa na yaki to duk zai annabi yana sa a cire waɗannan abubuwan iya su kawai ake cirewa wa yadfanuhum fi thiyabihim a cikin tufafin su ake musu ake binne su su ba su da wani likafani tufafin jikinsu shine likafanin su walam yusalli alaihim kuma annabi baya musu sallah wanda ya mutu shahada baya musu sallah ya mutu a fagen fama kawai haka za a sashi a cikin ramansa na fata an gane wannan hadithin gabar farko wala yugassalu wa kana la yugassilu ash-shahida qatilul ma'araka wannan hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Janaiz hadithi na 1343 da hadithi na 1346 da hadithi na 1347 hadithin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda amma kalmar wayadfinuhum fi thiyabihim wa lam yusalli alaihim to wannan gabar ita kuma hadithi ne wanda yake dha'ifi Imam Abu Daud ya ruwaito shi a cikin Al-Janaiz hadithi na 3134 Ibn Majah a cikin Al-Janaiz hadithi na 1515 hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa da'afahu al-Albani fi hadhihi sunan amma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce waɗannan hadithan ba su da inganci kamar yanda yayi wannan bayanin a cikin Sunan Abi Daud da kuma Sunan Ibn Majah wa amara an yugassala al-muhrim bima'in wa sidrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a wanke al-muhrim wanda ya harama da aikin haji bima'in wa sidrin da ruwa da magariya wa yukaffanu fi thawbai ihramihi shi ma ai masa likafani a tufafinsa guda biyu na ihraminsa wa naha an tatibihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya masa turare wa taghdiyati rasihi ya hana alillibe masa kansa da haka shi kuma wanda yaje aikin haji ya riga ya shiga harama da aikin haji sai ya mutu to shi ma yana da wasu hukunce za a yi masa wanka kuma kamar yanda ake wanke mamaci amma ba za a samu likafani ba wannan ihramin da ya sanya da zanin da ya daura da wanda ya yafa su ne likafanin sa sannan kuma ba za a fesa masa turare ba sannan ba za a rufe mai fuska ba da haka iya wuyan nan haka za a bari haka za a je a sashi shi yasa in ka taba zuwa aikin haji ko umara in an zo yiwa ainihin wato mamaci sallah kana iya gane wannan ba mahajjaci bane ba mai umara bane wani ne daga cikin mutanen gari ta hanyar za ka ga an rufe shi gaba ɗaya yanda ake rufe mamaci in ku kaga an zo sallah kaga fuska a buɗe to wannan mutum yayi harama ko da umara ko da aikin haji ba a rufe kansa wata rana wani cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a arfa ana tsayuwa arfa sai ya hau kan dutsen arfa sai ya fado daga kan abin hawansa sai ya fado sai wuyansa ya kare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi masa ainihin wato kar a sa masa likafani kar a sa masa ainihin turare kar a rufe masa fuskarsa zai tashi ranar tashin alkiyama yana labbaik allahumma labbaik da haka zai tashi a alhaji ranar tashin alkiyama ina fata an gane da haka ba a rufe musu fuska haka za a binne shi wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Janaiz hadithi na 1265 hadithi na 1266 hadithi na 1267 da na 1268 wa fi jaza'is sayyid haka kuma ya sake kawo shi a cikin jaza'us sayyid sakamakon wanda ya farauta shi ma a hadithi na 1839 da hadithi na 1849 haka Imam Muslim a cikin Al-Hajj ya kawo wannan hadithin mai lamba ta 1206 hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wa kana ya amuru man waliyal mayita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar duk wanda zai jibinci wa mamaci wato zai jibinci mamaci an yuhsina kafana ya kyautata likafani kyautata wajen yi masa likafani wala yukaffinuhu wa yukaffinuhu fil bayad yayi masa likafani da farin alawayyo wanaha anil mughalati fil kafani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana siyan yadi mai tsada wajen sanya likafani saboda isa ko kasaita ko wadata a siyi yadi duk ɗaya yadi ɗaya mai tsadar gaske wannan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza qasura al-kafanu idan likafani yayi karanci ba zai isa ba. An satir jami'il badini, ba zai iya lullube duka jiki ba. Ghattara asahu, to sai ya lullube iyakansa. Waja'ala ala rijlaihi shay'an min al-ushbi, sai kuma ya sanya wani abu na ciyawa a kafar tasa, kamar yanda aka yi wa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair shi ma kaga da likafanin sai ya zamanto in an ja mayafinsa ta an ka ja shi kai sai kafafuwa su fito, in an ja aka rufe kafa sai kai ya fito, sai annabi ya ce a rufe kan kafafuwan kuma sai a sa ciyawa. Na fata an gane. To insha Allah sai mu tashi. Wa kana idha quddima ilayhi maytun sa'ala, ko to mu tsaya anan insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.